أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا ان هو مصار من كسدنا نيسا إلى مكسلما إذن تأدين مسلم شيرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fassarar littafin diwani na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, wanda muna na a cikin diwani na biyu, wato shine diwani da ke sirrus sa'adati, wanda zamu tashi a yau a harful kha'i, harfi na kha'un, wanda Sheikh radiyallahu anhu yake cewa harful kha'i, harafi kinan na kha'i, wato kha'un kinan. Salatun wa taslimun bi dibin mudammahu ya ummuka mimman daruhul yawma kaulahu. Yace salatun, salati wa taslimun da gaisuwa, mudammahu abun cuɗanyewa, bi dibin da turare, ya ummuka ya nufi ka ya manzo Allah sallama. Wannan salati kuma da gaisuwa, mimman daruhul yawma daga wannan wanda gida ne a yau, kaulahu yake garin kaulaha, wato shine yake cewa ya manzo Allah sallama, salati da gaisuwa, shi salatin nan da gaisuwa wanda anka cuɗanye da turare mai kamshi, wato saboda girmamawa kenan. Ya nufo ka ya manzo sallama daga wannan wanda gida ne yake garin kaulaha din nan a yau, shine salatun, salati wata sliman da gaisuwa su tabbata gare ka ya rasulullahi sallama, mudamma khusus salatin nan da gaisuwa wanda anka cuɗanya bi dibin da turare, wato shine sai kace salatun, salati wa taslimun da gaisuwa, ko ka dauko shi wancan ya ummuka din, sai ka fara shi kace ya ummuka salatun, an fahimta don wanda za a saurin fahimta, ya ummuka salatun, salati ya nufi ka ya manzo Allah, wa taslimun da gaisuwa, mudammahu abun cuɗanyewa bi dibin da turare, mimman daruhul yawma daga wannan wanda gida ne a yau yake kaulahu garin kaulaha, shine shehu kenan radiyallahu anhu, yana rufin kanshi, to yana yi ma manzo Allah sallama gaisuwa da salati daga garin kaulaha wanda gidan shi yake kaulaha a yanzu, to yana gaida kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ya ummuka ya khairul bariyati idh da'at diyari wa halat anka tayma usarbahu. Yace ya khairul bariyati, ya fiyayyanta da kai baki daya, ya ummuka, shi wannan ya nufi ka, idh na'at diyari, domin girdaji ne, wato sun yi nisa, sannan tayma usarbahu, tayma daji sarbahu mai yalwa mai fadi, wa halat anka ta kare shi daga gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Wato yace wannan bawa da yake daga garin kaulaha yake gaisuwa da salati gare ka, ya ummuka ya nufi ka ya manzo Allah sallama, ya ummuka ya khairul bariyati, ya fiyin tale kai, wannan bawa cewa da Ibrahim kinan radiyallahu anhu, ya nufi ka da wannan gaisuwa, izna adi yari, domin gida daji na sun yi nisa, saboda ka sai da in ta salati da gaisuwa zuwa gare ka, tunda muna da nisa na daji tsakanin garin Kaulaha da kuma garin Madina, to shine yake cewa izna adi yari, domin gida daji na sun yi nisa, sannan taima'u sarbahu, taima'u daji sarbahu mai yarwa, wa halat anka ta kari daga gare ka ya manzo Allah, mana ya shiga tsakanin Madina da kaiya, sai an yi doguwar tafiya, an ci milola da yawa kame a samu zuwa gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to shi yasa nake yin gaisuwa, kasan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sar zakai gaisuwa gare shi ko salati, to za a kai mashi, kuma za a sanar da shi cewa kai ne wani dan wani mai wannan gaisuwa da salatin din sallallahu alaihi wasallam. Wanda ai lokacin da muka yi karatu dai akan rayuwar annabawa bayan wafatin su, mun yi daidai gurgurdo wannan bayani din. Wa adhkuru ardan masajil ji turabuha wa dabbat humayyaha wa sirtu uwarrihu. Yace wa adhkuru, ina tuna ardan, wata ƙasa, wadda turabuha, ƙasarta ita wannan ƙasar, masajil ji ta shafi fatata, sannan humayyaha, tsananin soyayyata, wa dabbat, ta rairafa cikin jikina, wasaitu ni kuma sai na zama uarihu ina yin tarihi na wannan abin na wannan kasa din. Wato yana magana akan garin Madina kenan, yake cewa ina tuna wata kasa wadda ita wannan kasa kasarta ta shafi fatar jikina, na zauna akan ta, na taka akan ta, na kwanta gare ta, ita wannan kasa din ta Madina, kasar garin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama, wanda soyayyar wannan kasa ta rahu a cikin jikina, saboda kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ta ya rayu, kuma a cikin ta yake a halin yanzu ma, yace to saboda haka shi yasa soyayyar wannan kasa ta rahu a cikin jikina, ta shige gaba ɗaya cikin jikina, don haka shi yasa ma har na zaman ina ta watan yabo da tarihin wannan kasa da zuwan da ne gare ta din. Shine wa zukuru ardan, yana tuna kasa masajil di turab ha, wadda kasar ta shafi fatata, humayyaha tsananin soyayya ta, wadda bat yar rahu ya shiga cikin jikina, ni ko wasirtu sai na zama uarihu ina yin tarihi na wannan kasa saboda soyayya ta gare ta, saboda akwai babban masoyi na shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin ta. Bi dayyibi ayyamin bi jannati dhaibatin wa tadhkaruha indi aladhu wa arsahu, yace bi dayyibi ayyamin, kuma na samu wannan ne kasa jikina shafi watan wannan kasa, bi dayyibi ayyamin a cikin dadadin kwanuka, bi jannati dhaibatin a watan aljanna nan ta gare Madina, da aljanna nan ta Madina, wato Madina kenan ko ka san ita Madina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi sahihi cewa ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannati, tsakanin gidana da minbari na masallaci yace dausayin aljanna ne, kaga aljanna ce a gurin. Shi yasa Shehu radiyallahu anhu wani wuri yake cewa watan ya shiga aljanna tun yana duniya bai mutu ba, yana nufin ya shiga wannan rawda din wanda wasu sun ka ta dauka suna ta hauka, wa ka iya shiga aljanna tun yana duniya bai mutu ba, Shehu yayi suna ganin yayi ba daidai ba. To gashi kuma hadisi ne sahihi, to shi ko Shehu radiyallahu anhu abin da amana ba tai ya shiga rawdal manzo Allah sallama, saboda haka ya shiga aljanna tunda Annabi ya faɗa, kuma hadisi sahihi, to ya inganta ya tabbata. To shine ce bi tsayibi ayyamin, na shiga wannan gari ne na garin Madina, bi tsayibi ayyamin a cikin mafi dadin kwanuka, bi jannati daibatin, sannan kuma a watan aljanna nan ta Madina, shine garin Madina manzo Allah kinsa sallama. Wata zakaruha, tunanin wannan kasa ta garin Madina, kasar manzo Allah sallama, indi a wuri na, to aladhu shine mafi dadi, wa arsahu kuma shine mafi tabbata cikin zuciyata, saboda kasar garin manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallama, kasa indai masoyi na gaske ne, to duk abin da ya kusanci wannan masoyin nashi zai je yana su ne. Shi yasa kaga ko ba ga wani na ayin shi ma ana ce mashi majnunu Layla ba, yawwa kaga shi ai mi abbayi ba akan soyayya, har kare ya gani ya tabe kare ya dogota da shi ya tayi da shi mai nisa, aka tambaya ta kai me yawa ra kan kana tabin kare, shi karin yayi kama da karin gidan su Layla ne, wai kama yayi da karin gidan su Layla, shi yasa kai tabiya ta shi kuma, saboda watan karin gidan yayi kama da karin gidan masoyiya ta kenan, to balle karin gidan masoyiya kama ne yayi ba. To kaga masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to Madina ita ta Annabi in cida masa sallama, to ashe kaga kenan dan watan shehu ya ma garin Madina wannan soyayya, saboda garin masoyi ne wannan ba laifi bane. Ala ya rasulullah jujli bi audatin lisal'in fatuhini rawaihu tadmahu, yace ala na'am ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, jujli kayi baiwa gare ni bi audatin da sake komawa lisal'in zuwa unguwar nan ta sal'u da a cikin garin Madina, ko sal'u sunan unguwa ce a cikin garin Madina, to ya manzo Allah jujli kayi mana baiwa bi audatin da komawa lisal'in zuwa wannan unguwa ta sal'u ta cikin garin Madina, don haka rawaihu watan kamshi tadmahu da take cudanyewa fatuhu yi ne sai taraya ni, wato in shashaki kamshin wannan gari na garin Madina naka ya manzo sallama, to kaman baiwa da komawa domin rawai waɗannan kamsar sarkin kamshin ta zama ku da take cudanyewa fatuhu yi ne taraya ni, manzo Allah kaman haka in samu rayuwa, wato shine ma'ana in samu jin dadi da nishaki da jin dadi, saboda nazo kasar garin masoyina sallallahu alaihi wasallam. Ilaika rasulullahi ashku fa innani aratni shu'unun masuhunna muwarrahu, yace rasulullahi ya manzo Allah sallama, ilaika gare ka ne, wato ashku ina kai kuka ilaika gare ka rasulullahi ya manzo Allah sallama, fa innani domin ni aratni shu'unun waɗansu sha'anuna sun bijiro mani, wanda masuhunna shafar waɗannan watan sha'anunan muwarrahu mai sanyaya gabbai ne, gabbai su sanyi ma'ana mutum ya ji rubai da karfin gabbai, wato yace ala ya rasulullahi ilaika rasulullahi zuwa gare ka ne ya manzo Allah sallama, ashku nake kai kukana, ina kai kukana ya manzo Allah sallama zuwa gare ka, ashari mana hawaina, fa innani domin ni aratni shu'unun sha'anuna daban-daban sun bijiro mani ya manzo Allah sallama, kuma masuhun na shahura waɗannan sha'anuna su rinca mai mutun, to lalle fa muwarrahu mai sanya gabbai su yi sanyi ne, mai sa jiki ya sanye, wannan ba da kalmar tarihi bane ko, wato sanyin gabbai al-irkha, daga kalmar al-irkha ne sanyin gabbai, wato sassautuwa dai abu haka shine al-irkha ko, to shine daga wannan kalmar ci muwarrahu, mai sanye da gabbai ne wanda zanji duk gabbai na sun saki haka. Kaga sha'anu nan, ai kaga sona da yako babba ne naka taga dan an sani shauki da soyayya ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine babba, sannan sauraro su biyu baya. Daga menene babba bukata wanda yake kuka, to yana son ya samu saduwa da manzo Allah, shine babba, sannan sauraro su biyu baya ko. Wa inni astasqi li ardi wa artaji bi uliyaka ya dhal ghawth ma huwa ashmahu, yace wa inni ani ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, astasqi ina neman shayarwa li ardi ga kasata, wa artaji kuma ina kaunar ma in samu ma huwa ashmahu, abinda yake mafi daukaka, bi uliyaka saboda alfarma daukaka sifofin nan naka, ya dhal ghawth ya wannan babban agaji na Allah. Wato yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ina neman shayarwa da kasata, Allahumma ka shayar da mu ni'imominka da rahamarka ya ubangiji. To shine shi yace yana neman shayarwa ga kasata, kuma yana kaunar ma ya samu abin da yafi shayarwa din nan, la'alla shayarwar nan ta samu wato nishadi da soyayya da kusanci da kuma saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma shayarwa ita kanta ta ni'imomi waɗannan ne, tun daga ruwan sama da sauran ni'imomi baki daya duka sun shiga ciki. To yace duk da yana nema shine wa'anni ne, astasqi ina neman shayarwa da ardi ga kasata, wa artaji kuma ina kaunar in samu ma huwa ashmahu, abin da yake mafi daukaka, bi uliyaka saboda alfarma daukakan darajanan taka ya manzo Allah, ya zalgausu ya wannan agaji da Allah ya kawo mana, alayka salatullahi thumma salamuhu fa innaka manjal khaliqi innaka musrikhu, alayka salatullahi salatu Allah ya tabbata gare ka ya manzo Allah, thumma salamuhu sanna aminci ne, fa innaka domin kai manzo Allah sallama, manjal khaliqi kai ne malabar halitta, innaka kuma kai manzo Allah musrikhu mai agaji ne ga halitta, saboda haka manzo Allah don alfarma wannan salati to kai ne malaba ga halitta, to mun labe zuwa gare ka din, kai innaka manjal khaliqi kai ne malaba na halitta, don kai ne rahmatu Allah, kuma rahman nan ta Allah in ba a biyo hannunka ba a samu, kaga manzo Allah zama shine malaba kenan ta halitta baki daya. To shine fa innaka manzil khalqi kaini malaba ta halitta, innaka musrikhu kaini wata mai agaji ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, alayka salatullahi thumma salamuhu wa tashiku min dawail madinati kaulahu, alayka salatullahi salatu Allah ta fata gare ka, thumma salamuhu sanna aminci ne, fa tashiku kaulahu kaulaha ta yi wata haske min dawail madinati, saboda daga hasken Madina, Madina kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato yayi ce saboda salati ya tabbata gare manzo Allah da gaisuwa, albarkan wannan salati gari ne na kaulaka, yayi samu haske daga hasken garin Madina, saboda alfarma watan kasancewar manzo sallallahu alaihi wasallam yana garin Madina, to wannan hasken shi ma a dan dosano mashi zuwa garin kaulaka, shi ma wannan haske ya dosano zuwa gare shi, kaulaka ita ma ta yi wannan haske, kuma kaga ko kaulaka ta yi haske ko, in ka zo Madina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo kaula, sai ka ji kuma ka dan ibikewa, zaka ga abu yana kama da can wasu abuwa, saboda tsananin bin sunna, iyaka ahlus sunna kenan, zaka ga masallacin shehu radiyallahu anhu kokari akai ma ko shin fidu da sauran abubuwa na ciki, koyi aka so ayi da irin wadanda aka sa a Madina ko a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam, saboda haka kaga tsananin bin sunna kenan da koyi ko, yawa. To shine fatu shi ku kaula ku garin kaula ya haske min dawil madinati, daga hasken Madina kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da albarka wannan salati, alayka madal ayyam bad'an wa mukhtama salatun wa taslimun bidibin mudammahu, alayka sai ce salatun salati wa taslimun da gaisuwa, mudammahu abun cudan yawa bidibin da turare, alayka ya tabbata gare ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, madal ayyam matukar kwanuka, bad'an farko wa mukhtama da karshe, to duk tsaga duk yawan kwanukan duniya baki daya, to wannan salati ya tabbata gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Harfu dali harfi ke nan na dalun, baral qalba hubbul hashimi muhammadi takhawwafa nawmi bil garamil musahidi, yace baral hubbul hashimi watan hubbul hashimi sun ba hashimin dangi muhammadin annabi muhammadu, baral qalba ya feke zuciyata, don haka takhawwafa nawmi sai bacci na ya karamta ya takaitu, shine takhawafa nan ba na tsoro bane, na takaituwa ne, takhawafa naumi bacci na ya karamta ya takaitu, mana bil garami saboda tsananin bege, al musahidi mai hana bacci din, mai takaita bacci, wato yace hubbul hashimi sun ba hashimin dangi manzo Allah kenan ko sallallahu alaihi wasallam, ai kaga daga wato hashim ko banu hashim ko, yawa har zaka jina shawas dafani min bani hashim, ubangiji ya zabe daga cikin banu hashim, to shine hubbul hashimi sun ba hashimi dangin nan muhammadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama baral qalba ya feke zuciyata ba abinda a cikin ta in ba sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma takhawufa nomi sai bacci na karamta bil galami saboda begina almusahidi mai hana bacci dinnan rasulun min alkanzil qadim manaluhu tahayyara fihi khadirul mutaraddidi yace rasulun shi manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi manzo ne wanda manaluhu samuwa tai min alkanzil qadimi daga taskan nan shi da dadda shine Allah madaukin sarki daga gare shi ne samu ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ja'akum rasulun min wanda yake magana cewa rasulun min Allah yace rasulun min Allah manzo ne daga Allah to shi rasulun manzo ne manalu wanda samuwa tai min alkanzil qadimi daga taskan nan shi da daddiya kuma zai yi ko cewa kuntu kanzan makhfiyan lam uraf wannan da mun kai ambata hadisin nan ko hadisul kursi din da muka ambata tun farkon karatu mun can baya to kaga shi ma wai shi manzo ne daga wannan taska shine Allah madaukin sarki din ko shine min alkanzil qadimi daga taskan nan da daddaya tuntuni wanda ba ta da farko saboda ka khadirul mutaraddidi tunanin mai kai da kawo tahayyara ya dimoci fihi a cikin sha'anin manzo sallama saboda haka tunani kai tunanin darajar manzo Allah sallama matsayin shi da ya samu da kaza da kaza kaga wani ba wanda ya samu iri ne kuma sai kai tunanin kuma amma kuma gashi mutum ne kuma ba aljani bane shi ba mala'ika bane ba wata halitta bane a to kaga ta hayyar fi hadin kaga sai kaga wannan ga bangaren gashi mutum kuma magana kuma gashi ba kawo mutum ba ku to khadirul mutaraddidi tunanin mai kai da kawo fihi a cikin manzo sallama ta hayyar da hadi moci ba zan iya gane hakikanin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama wannan sai Allah subhanahu wataala عبودته مقرونة بسيادة بشير نذير قاصد خير مقصد يتي عبودته واتن عبودته واتن بوتر منزال السلام مقرونة أبوغواما واتي بسيادة شوغبانشي سوى داك شي منزال باوانين ألا أما كما شوغباني غاشي باوا غاي شوغباكو شين شوغبابا كيدي أنا سيد ولد آدم ولا فخرا حكي كيفتا sallallahu alaihi wasallam ne shugaban watan dukkan ayyan arabu baki daya ba kuma alfakhari ne dake yi ba to ubudatu bawtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne babban bawan Allah maqarunatun abugwama wace bis yajin da shugabanci saboda kashi shugabani sannan bashirun shi mai bushara ne da aljanna ga wanda ya aikin kwarai nadhirun mai gargadi ne da wuta ga wanda ya aiki mara kyau qasilun shine mai nufin Allah khairu maqsadi kuma shine fiye yin abun nufi din saboda haka in zaka nufi wani abu cikin halittar Allah baki daya to babban abin da zaka nufa shine annabi Muhammadu ka samu soyayyar manzo Allah sallama to da ka samu wannan ne ka samu duk abin da ake samu na alkhairi da duniya da lahira to shine qasirin shine mai nufin Allah khairu maqsadi khairu maqsadi kuma shine fiye yin abun nufi madallatuhu al'izzul qadim jalaluhu jamalun fayabdu bil jamalil mujaddadi madallatuhu watan kaskantar da kanshi ga Allah shi manzo Allah sallama ma'ana kaskantar da kanshi da yake ga Allah shine madallatuhu kaskantar da kanshi ga Allah to al'izzul qadimu shine girma wanda yake daraɗe da ka girma ne mai girman gaske buwaya ce ta gaske walillahi al'izzatu walirasulihi kuma walil mu'minina kaga mu'minai ma da sun karabo ga manzo Allah sallama su ma suka samu to wannan kaskantar da kanda kaji an ce shi ba ubudatu dinnan shi ba wani na Allah dinnan bautan nan tashi to garka dauka kaskanci ne wanda yake tabbatar da kaskanci gare shi a'a bauta ce da kaskantar da kai da yake ga Allah wanda ta bashi girma shine madallatuhu kaskantar shi watan kaskantar da kanshi ga Allah al'izzul qadimu shine girma wanda yake da dade gare shi sallallahu alaihi wasallama har da mu baki daya sannan jalaluhu jalalal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jamala ce don haka fayabdu shi yasa sai ga yana bayyana bil jamali da jamala al mujaddad abu sabuntawa koyo shi wato yace jalaluhu buwaya jalala ta manzo Allah jamalun jamala ce yau inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai fusata misali yayi hukunci mai tsanani to wannan abun sai ka isko shi ko amfani da fa'ida wanda ba ta da iyaka ga al'umma ta yake don ba zai fusata ba sai cikin sha'anin Allah wanda an sawa ma Allah ne to in yayi fusata to me yake kokari za a gyara wannan sawa ma Allah da an kai to shi ko wannan abun fa'ida ta duniya za ta ci ta baki daya to shi yasa jalaluhu jalala ta jamalun jamala ce ai ba jalala ba ce saboda ka fayab dubil jamali sai ka ganshi yana bayyana da jamala al-mujaddid abu sabunta kowane lokaci na sabuwa hul faqirun ganiyun hamidun wa muhammadun jawadun karimun madahu wa khairun munshidi yace faqirun shi manzo Allah shine mabukaci zuwa ga Allah ganiyun amma kuma mawaraci ne daga cikin halitta baki daya hamidun shine mai yabo ga Allah wa muhammadu kuma shine abun yabo shi kuma cikin halitta Allah jawadun shi mai baiwa ne shi karimun mai kalamci ne shi ya madahu yabo ne khairu munshadi shine fiyayyan abun rirawa wato yace faqiru mazala shine mabukaci wajen Allah tsananin bukatuwa ta zuwa ga Allah to kuma sai ya zama bata mai kaskanci ba kuma sai ya zama ganiyun mawadaci shi kuma duk cikin halitta Allah kakaf ba mawadaci kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka dauka mawadata tarin tulin dukiya ake magana in dukiya ce ma duk abin da yace zama dukiya sai ya zama amma ba shine yake nufi ba wadatuwa wanda komai kudinka komai mulkinka in dai kana so lahirka ta yi kyau to sai ka raba da algani din da manzo Allah kina sallallahu alaihi wasallam sannan ka samu saboda haka shi mawadaci ne Allah ya bashi wadata saboda haka shine mabukaci zuwa kuma kaga kalmar faqaru din nan ai za ka ga sufaye suna auranta mako saboda girmanta da muhimmancin ta zaka ji ana ce musu fuqara'u fuqara'u ko ana ce musu sufaye fuqara'u saboda tsananin ibada da bauta da samun kusanci ga Allah to amma aro ne hakikanin faqiru din shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine babban faqiru din zuwa ga Allah subhanahu wataala shine faqiru shine mabukaci amma ga Allah ba ga wani mutumin duniya ba ganiyun kuma shi manzo Allah mawadaci ne shi ga dukkan halitta baki daya ba wata halitta wadda za ta karar da manzo Allah da wata daraja ta kara masa wata daraja sai dai shi ya kara masa daraja din sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ba ta daraja ba ma ya kara mata ba hamidun manzo Allah shine mai yabo ga Allah wa muhammadun kuma shine abun yabo din shine hakikanin mai yabo ga Allah duk wani mai yabo ga Allah bai kai gare shi ba kuma shine abun yabon dan duk duniya shi take yabo sallallahu alaihi wasallam don shine kawo mutane alkhairi na duniya da lahira wanda zai amfani su jawadun manzo Allah mai baiwa ne shi ya karimun mai karamci ya kace karimun karamci kyauta wanda za a yi maka hatta gigi ta hankalinka sannan kuma ba gode kuma ana malallashin ka ana kuma baka hankuri to karimi kenan sallallahu alaihi wasallam madahu yabo ne kuma khairu mun shadi shine fiye abun rirawa duk wani abu da kai ne yabo to yabo manzo Allah shine fiye abun rirawa sallallahu alaihi wasallam walaysa yura man dhamahu ad-dahr dari'an madaddari illa na lahu khairu mun jidi yace walaysa yura man damahu walaysa yura bai kasance ana ganin man damahu dahru wanda zamani ya cuta sai a ganshi bari'an yana in dai zama yana mai kaskantar da kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon zamani to faci illa nalahu faci sai manzo Allah ya bashi khairu munjidi fiyayyan abun taimako wato yace walaysa yura ba za a ga man damahu dahru wanda zamani ya cuta ba a ganshi bari'an yana mai kaskantar da kai ga manzo Allah tsawon zamani to ba za a ga irin wannan mutumin ba face illa nalahu face sai manzo Allah ya bashi khairu munjidi fiyayyan taimako din wai duk wanda zamani ya samu wata nakasa da wata cuta da wata matsaloli kuma ya labe wurin manzo Allah ya kaskantar da kai ga manzo Allah sallama to face lalle tabbas ya samu fiyayyan taimako din daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hadha qadimun qad ata mutakaffifa faman lahu kaffayka ya khairu sindidi Allahu akbar shaukinan yadda washi ma ce to ya manzo Allah wa hadha to wannan Ibrahim da yake ta wannan yabo wa khadimun wani mai hidima ne gare ka watan yaron ka ne ya rasulullahi Allahu akbar wa hadha khadimun wannan mai hidima ne gare ka ya manzo Allah qara'ata haqiqa gashi nan yazo mutakaffifan yana tare ta yana nema taimaka mashi a bashi da tafi ma zaka wai ko kwanon baran ba bai da shi ya manzo Allah da hannu ne yake baran ga tafin hannu ne ya tare ya rasulullahi sallama qara'ata haqiqa yazo mutakaffifan yana mai tare tafin hannun shi don haka ya manzo Allah sallama famalli ilahu kafaika ka cika tahunan ka gare shi ma'ana ka cika mashi tahu ka ciko tahunan ka bashi ya manzo Allah ba tahunan ne zaka cika ba naka ya manzo Allah zaka cikuwa ka ku ga ya manzo Allah ciko nashi tahunan ya zuba ga tahunan shehu radiyallahu anhu ai kaga tahunan manzo Allah ko wani tahunan manzo shehu ku saboda haka to in an ka zuba ai kaga tahunan shehu ba su daukar abin da tafin hannun manzo Allah dauka to kaga in an ka zuba me zai yi zubiwa zai haƙa ku sai kowa ya samu wa to kaji abin da shehu ka so kowa ya samu rahmatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka fama lailahu kafaika ka cika tafunan ka gare shi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya khair sindi ya fiye yin shugaba to ka cika tafunan ka gare shi gare ka ka bashi ya rasulullahi shine fama lailahu ka cika gare shi kafaika tafunan ka ya manzo Allah ya khair sindi ya fiye yin shugaba wa kun hisnahu amma yaqafu wa kulluhu fa hal wazarun yulfa ka ahmad sayyidi wa kun hisnahu kuma ya rasulullahi kaga yanzu nan iya ka kaskantar da kai ku gashi wannan yana kaskantar da kai ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna akan manzo Allah shi ba komai ne shi ba kowa yake ba gashi ma yazo yana kwaraka yana bara shin zaka ji ana cewa mata da fifon in mota kafin kai mai tartafi ne gashi yazo yana bara yana tartafi hannun shi yana nema to kai ka san in ka ji mutum ya ce gashi ina da gadan hannu na a bani kai ka san yana nufin yazo na sama gare shi ne ko saboda haka shi da shehu bai daga kai ne saboda manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam balle ku ya kai kai ne wani wuri daban ba yace wa kun hisna kuma manzo Allah sallama ka zamo kai ne tsari kai ne katanga ta wannan watan mai hidima gare ka din wanda zai labiya gare ka shine wa kun hisna hu ka zamo kai ne katanga te amma ya kafu daga duk abin da yake jin tsoro wa kullahu ka zamo gare shi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa hal wazarun shin ana samun mafaka fa hal wazarun shin wai wa mafaka sai ka ce fa hal yulfa wazarun shin wai ana samun mafaka ka ahmad kamar ahmad sayyidi shugabana wato duniya akwai inda za a samu wata mafaka kamar manzo Allah shugabana ai babu shine fa hal wazarun yulfa shin ko ana samu wata mafaka ka ahmad kamar manzo Allah sayyidi shugabana ina ai babu mafaka irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alayhi salatu rabbihi haqqa qadrihi ma'al ali wal ashabi bil kulli ahmadi yace alayhi salatu rabbihi salatin ubangiji ne alayhi ya tabbata gare shi haqqa qadrihi gurgurin yawan daraja ta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya mai salati ajrin yawanta ma'al ali tare da iyalan shi wal ashabi da sahabbai bal bare ma dai kai kulli ahmadi dukkan mutunan da yake na annabi muhammadu to shi ma wannan gaisuwa ta kai gare shi wato shine kaga yayi salati ko na gurgurin yawan darajar manzo Allah Allah kai ma annabi salati adadin yawan daraja ce wajen ka to ka fuka ko in Allah ya ma annabi salati adadin yawan darajat manzo Allah to wannan salati ayyuka ya kallada yace ma al'ali tare da iyalai wala sabir sabai bal kulli ahmadi kace bari dai dukkan yace bal bari dai kulli ahmadi dukkan mutuna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mabiyi ne masoyi ne to Allah kai shi ma ka mai rahama da rahama gare shi yace yace qadali ya qadil hubbi wa huwa mubarrizun bi annal mujalli fi mahabbati ahmadi yace qadil hubbi mai hukunci na soyayya wa huwa mubarrizun kuma shi fitaccen adali ne to qadaliya yayi hukunci gare ni bi anni cewa ni al mujalli ni ne na tsere fi mahabbati ahmadi a cikin so annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato yace qadil hubbi mai hukuncin soyayya wa huwa mubarrizun kuma shi watan fitaccen adili ne to qadaliya wannan mai hukuncin nan fitaccen adilin yayi hukunci gare ni wani hukunci shine yace bi anni yace lalle ni al mujallini ne na tsere fi mahabbati ahmadi a cikin so annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na tsere mu dukkan tsalata a cikin so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka watan mai hukunci na soyayya kaga yanzu misali a takaice ai akwai abubuwan da mutum zai lura da zai tabbata wa na soyayya ko na farko dai man ahabba shay'an akthara min dhikrihi duk wanda ka son wani abu zai yawaita ambaton wannan abun to shehu bai da aiki sai ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci bai da aiki sai yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci to ku kaga lalle wannan niyya watan ba karamin alama ce wadda take gwada soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a kowane lokaci shauki ne da duk abin da ya shafi manzo Allah garin Madina shehu son ta yake sahabban manzo Allah shehu yana son su iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehu yana son su kai duk wani wuri ma inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa wuri ko ya zauna wuri to shehu sai ya ji son ya kai zuwa wuri saboda so ya ji shi kai hajjirgin da ya hau jirgin ruwa da ya hau ya kai shi garin Madina sai da shehu mai addu'a ce Allah ya saka mai alheri duk wani abun da ya shafi to ai kaga ai mai hukunci ya gudi ko qadil hubbi kenan qadil hubbi mai hukuncin soyayya to wa huwa mubarrizun kuma shi fitaccen adili ne wannan mai hukuncin nan to qadaliya kaga kamar can ko al-imam al-busiri dake magana kuwa fa kaifa tunkilu hubban ba'da ma shahidat bihi alayka udulu dam'i wa saqami kenan to ka gani lidhalika aqdi fi al-wujud bi asrihi qada azawil amlaki gaira mufannadi lidhalika yace saboda haka ne aqdi nake yin hukunci fi al-wujud a cikin halitta bi asrihi gaba dayanta qada azawil amlaki irin hukuncin mai mallaka gaira mufannadi kuma ba abun karetawa ba wato yace lidhalika to saboda wannan ne samu na samu shaida daga cikakken adili na soyayya ta ga manzo sallallahu alaihi wasallam to lidhalika saboda haka ne aqdi nake yin hukunci fil wujudi a cikin halitta bi asrihi gaba daya don haka sai Allah madaukin sarki ya bani dama wanda ni ma ina yin hukunci a cikin halitta to yanzu misali shehu radiyallahu anhu koda a takaice misali a duba ka duba ga irin alayuwa ta irin manyan shugabannin kasashe wasu ko wasu shugabanni na kasashe baki daya ba kuma kasashe ta Senegal ba kai ko shugaban kasa kukurum ya girma kai mutunta kai sai ka kasa mu girma to shi shugaban kasa ba na kasa ce ba sun girma shi kwarai da gaske shugabannin kasashe daban-daban salakuna ba na kasa ce ba hidimar da basu mashi ba to kaga ya zama shine mai hukunci ko zai ce ga za a yi kuma ya ba su shawara kuma a yi kuma hakan za a yi to lidhalika saboda haka ne aqdi nake yin hukunci fil wujud a cikin halitta bi asrihi gaba daya kuma in ka dawo ko da a fatoyi ne kaga da dama wanda take ko irin su su magana canza makam Ibrahim wuri da aka so ayi yabba da umarni shawara ga wai dai kamata kada a canza ga duk din abuwa dai suna da yawa misali to kaga hukunci kenan yace qada ina hukunci ne kuma irin hukuncin zawul amlaki ma'abuta mallaka ai ka san kan mallaki abu kai zaka ji misali yanzu kana dabbobin ka wannan ne zaka iya cewa wannan ne a aji a bar shi na aiki ne wannan ne a sayar da shi wannan aika zaku to shine yace irin na mallaka gare mu fannadi amma ko ba abun karata ba wannan magana ta haka take saboda haka wannan da suka yi zamani da shi wadin abuwa suna nan biji irin waɗannan ne wanda ba sai mun shigalta da ambaton wasu abuwa ciki ba saboda kamar yadda muka sani karatun muna tafiyar da shi ne ba dogon sharhi mai yawa ba falaltu shabatal mu'tadina wa dalama uhaddidu adhana li ijraki maqsadi yace falaltu shabatal mu'tadina falaltu yace na dallashi ko kace na yanki ko falaltu na dallashi shabatal mu'tadina kaifin nan na ko kace kaifin mashin nan masu ƙetar iyaka wato mabannata ke na masu shigi yace kuma wa dalama da yawa kuma uhaddidu adhana ina koda waɗansu watan hankulla la idraki maqsadi domin riskat abun nufi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato yace falatu shabatal mu'tadina na dallashi kaifin nan na masu ƙetar iyaka masu saba ma Allah waɗanda ba su biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ba su bisa ga daidai to kaifin su na dallasar da shi kaifin cinin mashi su na dallashi shi falatu na dallashi watan shabatal mu'tadina kaifin nan na masu ƙetar iyaka wa dalama ya da yawa yace uhajiru azhana ina koda waɗansu kuma hankulla na bayan Allah na kware ina koda su la idraki maqsadi domin su riskan watan abun nufi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa farraqatu jama'an lil abadil jami'an li ashtati ashwaqin bi qalbin mu'abbadi wa farraqatu yace kuma na wawwaci jam'an taru lil abadil na mabannata masu banna a bayan kasa makaryata to na wace banda taron su jami'an kuma ina mai hadawa li ashtati ashwaqin ga watan shauki ga manzo Allah sallama daban-daban bi kalbin da zuciya mu'abbadi abu kashewa da soyayya manzo Allah sallama yace wa farraqatu jama'an nawawaci watan taru lil abadili na mabannata wanda ba su da ake sai banna da saba manzo Allah sallama da sauran abin da ba daidai ba nawawaci taron su da yawan gaske kuma jami'an ina mai tarowa kuma li ashtati ashwaqin ga shauƙuƙuka daban-daban soyayya da bege daban-daban ga manzo Allah sallama bi kalbin ga zuciya mu'abbadi abu kashewa da son manzo Allah sallama ko mu'abbadi kina shine mutayyiman din nan bi hubbi rasulillahi taha muhammadin habibi ilahi alalamin al-mujaddidi yace mumajjadi yace bi hubbi rasulillahi duk wannan kuna same shi ne amma da albarkar son manzo Allah saboda ka da son manzo Allah ne duk ne samu wadancan abin da kaji na zo no gaba dayan su to bi hubbi rasulillahi da son manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ne same su daha mai suna daha muhammadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama habibi ilahi alalamin wa tamasoyin ubangijin talikai al-mumajjadi abun girmamawa habibun jalilun habibun khalilun tamma ma'nan wa suratan wa wasfan wa dhatan khairu ma'awa wa marsadi habibun shi manzo Allah masoyin Allah ne khalilun bara dayan Allah ne tamma ma'nan manzo Allah ya cika amanar shi wa suratan kuma da surar shi ya cika dab shine al-insanu al-kamilu kinan sallallahu alaihi wasallama saboda haka wa wasfan da kuma wajen sifa manzo Allah ya cika wa dhatan da wajen zati khairu ma'awa shine fiyayyen makoma wa marsadi da kuma madakata wato yace shine masoyin Allah habibullahi ko kamar yadda fara ana habibullahi nini wato habibullahi to khalilullahi ko annabi Ibrahim ya samu kamar ma khalilullahi wata khazalahu Ibrahim khalilullahi balle manzo Allah kinan sallallahu alaihi wasallama ko tamma ma'nan manzo Allah ya cika a ma'ana shi wato a boyen shi a badin manzo Allah cikakke ne dam wa suratan kuma a surar jiki a zahiri kuma ya cika dam ba inda na kasa take ga manzo Allah ko a ma'anan histan wa ma'anan shi manzo Allah sallallahu wato a ma'anan wa suratan ya cika ko kuma yanda yake fada can fa wallazi tamma ma'anahu wa suratuhu summa tabahu habiban ba da kunna sami sannan wasban wajen sifa manzo Allah shine cikakke mai cikakkar sifa kyakkyawa wa zatin da zatin jikin shi sallallahu alaihi wasallam khairu ma'awa shine fiyayyen makoma marsaji da kuma madakata takamala fihi alhusnu ghaiban wa mashhadan falaysa qad halal mustafa inda mashhadi yace alhusnu kyau takamala fihi yace cika a cikin manzo Allah yace cika cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ghaiban aboyi wa mashhadan da bayyani don haka falaysa qad halal mustafa bai zamo kamar ba wani kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda mashhadin gun taro baki daya saboda haka manzo Allah shine wanda yake ya cika cif a kyau ko a boye a baɗi ne kenan wajen halayen shi ko a bayyane a zahiri na mu'amalolin shi ko to duka manzo Allah cikakke ne dan ba inda na ƙasa take ga wani hali na shi ko wata sifata shi don haka ta kamala fi husni kyau ya cika a cikin manzo Allah sallama gaiban a boye ma shalan da bayyane don haka falaysa ka tsahal mustafa bai zamo kamar ba kamar manzo Allah sallama inda mashahidan ku dukan taron duniya gaba daya to ba wani bai kawo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi rabbuna bi kalamihi ta'aya baligun dunahu yada musnidi yace wa athna alaihi rabbuna ubangijinmu yayi yabo gare shi bi kalamihi da zance ne kuma fa'aya baligun ya gajiyar da dukkan wani mai fasaha da gwaninta don haka dunahu yada musnidi watan dunahu shi mai fasaha da balaga yana bayan watan iya yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yada musnidi matukar zamani wato yace wa athna alaihi rabbuna ubangijinmu yayi yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi kalamihi da zance ne shi ko ya fada wa innaka la'ala khuluqin azim ya fada ma zagal basar wa ma daga ya fada wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu wa har shikinan ko ya fada ma zagal basar wa ma daga ya fada alam nashrah laka sadrak ko ya fada innal ladhina bay'unaka inma yubay'una Allah yadu la yafuqa idim da sauran dai yabo daban-daban na gabbai na manzo sallama da Allah ya kwala to shine yace Allah ya yabo ga manzo Allah bi kalami da zance ne don haka fa ya baligun ya watan baligun duk wani mai fasaha fa aya ya gajiya ya kasa dunahu watan kuma bayan yabo irin wanda Allah ya yi manzo sallama ba za ka iya yin yabo kamar yanda Allah ya yi manzo Allah ba za ka iya yin yabo irin na Allah a cikin alkur'ani ba to fa aya baligun ya gajiya ta dukkan wani to sai dai kai abin da kai gurin to wanda Allah ubangijin da ya yi shi ya yabe shi to kai yanzu me za ka faɗa kai nan kai da dan karami gare shi ciki wanda karkashi ne misali sai wanda ya yi da kai ya to sai ka zo kai yabe shi to ga wanda shi ya halice shi ya bashi daraja kuma ya yabe shi to kai me zaka faɗa sai dai ka faɗa don tabarrukan ka samu albarkar yawan yabo din ku to Allah ya ba mai albarkar yabo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa'aya baligun baligun duk wani mai fasaha fa'aya ya gajiya duna hukuma bayan wannan yabo na Allah yada musnadi matukar zamani ku yada musnidi matukar zamani waya ka fihi madhan zatuhu wa sifatuhu muhammadu fi'lul hamdi min hamdi ahmadi yace zatuhu zatin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sifatuhu da sifofi ne wa yakfihi madhan ya ishe shi yabo ai in ka kalli zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofi ne su kadai kar duk wani mai yabo yace komi to su kadai yabo ne gare shi ka kalli zatin shi ba irin shi sifar shi ka kalla duk duniya baka taba ganin irin shi ba to kaga haka sabbi suke ba ko lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu ban taba ganin irin ne ba ko kamin in ganshi da kuma bayan na ganshi ban taba ganin wani irin shi ba to shi kadai yace wannan zatu zatin nashi wasu sifofi da sifofi ne to waya ka fihi madhan ya ishe shi yabo sallallahu alaihi wasallam don haka muhammadu shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi'lul hamdi shine fi'ilin na hamdu min hamdi ahmada daga hamdu din nan ta kalma ahmadu ahmadu din shine ai watan fi'ilin ku ahmadu shine fi'ilin to shine yace to shi wannan shi annabi muhammad din nan shine fi'ili na alhamdu dan kalma daga alhamdu take daga alhamdu ne ya zama ahmadu muhammadun hamidun ku mahmudun sannan kuma biyadihi liwa'ul hamdi al'umma ta ma sun ka samu albarka kuma sun ka samu suni alhamaduna to shine muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sunan muhammad din nan fi'ilul hamdi fi'ili ne na alhamdu min hamdi ahmadi na watan daga watan hamdi din nan ta ahmadu kaga hamdin godiya ku ahmadu wanda yafi kowa godiya ga Allah to ai kaga shine fi'ilin ku ahmadu to shine ka nufin muhammadu fi'ilul hamdi muhammadu shine fi'ili na wannan hamdu din min hamdi ahmadi daga hamdu din nan ta kalman nan ta ahmadu alaihi wa ali sidiki ala salatihi kaza man barahu shauku nahwa muhammadi alaihi sai ka ce watan ala salatihi mafi daukakar salatin Allah ya tabbata alaihi ga manzo Allah sallama wa ali sidiki da iyalan nan nashi na gaskiya kaza haka nan man barahu shauku duk wanda watan shauki ne soyayya ta manzo Allah ta feke shi shine kaza haka nan man barahu shauku wanda shauki ya feke shi na hawa muhammadin bangaren wajen manzo Allah sallama to shi ma gaisuwa ta tabbata gare shi da salati wato yace ala salati mafi daukakar salatin Allah ya tabbata alaihi ga manzo Allah sallama wa ali sirki da iyalan nashi na gaskiya dinnan yace kaza haka nan kuma salati ya tabbata da gaisuwa ga mambara hu shauku wanda shauki ya feke na hawa muhammadin wajen manzo Allah ya zama shi ba yadda abin da yake shauki yake soyayya sai manzo Allah sallama to shi ma gaisuwa ta tabbata gare shi alhamdulillah za mu tsaya kuma sai mun dawo muna fatan Allah mana jagora Allah ya kara mana son manzo Allah sallama ya tabbata da mu cikin hidima ga manzo Allah sallama muna roƙon Allah mana jagora cikin dukkan lamura ya biya mu da bukatu mana khairi bakida dan alfuran manzo Allah sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghlaq wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah.